أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أن أمنا فاتن Allah ya hada mu cikin wannan masallaci da alkhairi ba dan komai ba sai dan gabatar da muhadara. Muhadara ta farko da za a gabatar shine za a gabatar da ita ne kan huququs sahaba. Huququwa na sahabbai wanda suke kan mu wanda ya kamata mu kiyaye. Wannan ita ce muhadara ta farko. Ta biyu kuma ita ce wanda za a gabatar fadalan ummuna Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadalal Aisha ɗaya daga cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan muhadara ta farko malamin da zai gabatar da ita shine Sheikh Faisal Abdulrazak zai gabatar da ita. Kuma muhadara ta biyu shine Sheikh Ismail shine wanda zai gabatar da wannan muhadara. Kenan Allah ba mu ikon shurare da yin aiki da abinda za a faɗi mana a cikin wannan muhadara. Fadza tafadhal mashkura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله.
إن شاء الله كما عند ميغباتر ويغباتر سيدي ياي بسكولي دو مالا ينا تيا شك وأن الله سبحانه وتعالى يغفر دمش من روك الله سبحانه وتعالى يدات الدمو أكا أبن دزمو خلي لأن تيوا مالا بسنا kenan shine zamu gabatar da wannan takaitaccen muhadara kamar yanda muka ce a koda yaushe insha Allah idan ya zamanto wani darasi babu a nan masallaci kenan zamu yi kokari dan a ribanci lokacin mu sa wani abu wanda za a gabatar da shi to dalilin haka ne dai muka ce to yau ma tun da malam bisunan kenan zamu yi kokari insha Allah ya zamanto mun dasa game da waccan muhadara da muka gabatar akan falala ta sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kenan mu ya zamanto wannan kuma mu yi akan wasu haƙoƙi wasu wanda suke kan mu game da sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu da mu da su gabaki ɗaya a cikin ladan kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana tawfiqi. A wancan darasin da muka yi mun gani irin yanda sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam suke da falala wanda ya ishe su falala muka ce irin yanda yaban da annabi ya riban da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu a Qur'ani wanda wani malami ya yi bahasi ya jero sama da aya guda 100 wanda take nuna akan falalar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Da a ce za a jera a ringa karanta wannan ayoyin ka gani yanda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suke da falala wato ba karamar falala bace gare su wanda kuma ambace su a Qur'ani. To yau shine muka ce insha Allah kenan zan mu yi magana akan wasu haƙoƙi wanda suke kan al'umma game da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda su sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wato wasu al'umma ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya zabe su su zamanto su ne abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan dole ya zamanto mu wanda muka zo bayan su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walladheena ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladheena sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ala aya. Kenan ya zamanto muna ambata su da alkhairi. Kenan dole ya zamanto kuma mun tarbiyyantu akan haka. Kenan shine insha Allah zan mu gani irin wato haƙƙin da yake kanmu. Wato wasu haƙoƙi ne guda 10 zan mu ambata insha Allah in lokaci ya bamu wanda maudu'i biyu kuka ji an zana kuma lokacin tsakanin magruba da isha karamin lokaci ne muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya sanya albarka a ciki abu na farko ko kuma mu ce haƙƙi na farko game da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wato wanda yake kan al'umma shine wato san wannan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama mahabbatuhu wato musus ya zamanto duk inda aka ambaci annabi sabon annabi sallallahu alaihi wasallama kaji kana kaunar su kaji wasu mutane ne wanda ya kamata a ce ka so su ka tarbiyyatar da yaranka wato su ringa san wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama so kuma wanda yake wato na gaske so wanda yake ba so na baki ba wato so ya zamanto da kuduri saboda mun ga aya yanzu Allah subhanahu wataala yana cewa wanda suka zo bayan su suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana da kuma wanda suka rigaye mu imani suwa ya suka rigaye mu imani sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka yazo cikin hadisi wato a cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana daga cikin aya ko kuma alama ta imani yace san ansar wato shine mutanen madina ko so mutanen madina al ansar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace wannan alama ce ta imani haka kuma yace alama kuma ta munafiki shine ka ringa kin mutanen madina sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan kadai yazo ya isa dalili wanda zai nuna mana cewa ya kamata ya zamanto wato wajibi ne akan san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamu qahawi a cikin aqida shi yake cewa abin da yake akan mu shine mu so sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kada mu fifita soyayyen mu sama da wato soyayyen wasu ya zamanto mun fi son wasu farafar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma abu na gaba yace mu ki duk wanda yake sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga mutumin da kuma yake zamantowa yana ambata su da wani abu na muni wato wanda bai ambata su da alkhairi duk wanda ya zamanto bai ambata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da alkhairi yake cewa su wannan mutumin mu ki shi haka kuma Imam Malik yake cewa ya kasance daga cikin magabata suna koya ma iyansu wato san Abubakar da Umar magabata na kwarai sun kasance suna koya ma iyansu su tashi da san Abubakar da Umar wato tun mun sani yaro idan ya zamanto an san an koya mishi wato abu tun yana yaro aka sanar da shi kan abu to zai zamanto wato ya tashi da shi yana san abin yana kamnan shi kenan wannan shine hali na magabata na kwarai abu na farko shine su so wato sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ya kamata ya zamanto haƙƙi na farko akan mu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sune shine wato san su abu na biyu malam yace ya zamanto kai kudirin wato falalar su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da falala sannan kuma da adalar su wato mutuncin su ba mutanen banza bane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ne ya zabe su su abokanci annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kai kudirin cewa wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato su ne ya kamata kai koyi da su kamar yanda zamu zo mu gani yana daga cikin shi ma haƙƙin su wato ya zamanto koyi da su kenan shine ya zamanto a cikin al'umma bayan annabawa malamai suka ce babu wanda suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama falala idan ka huta annabawa sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malamai sun yi ijma'i ne akan wato irin falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ayoyi sun huce al-sahab wancan satin ko kuma wancan muhadara da muka gabatar mun karanto irin ayoyin da suke nuna mana sahabbai Allah ya yabe su masu mutunci ne udul ne Allah ya yabe su a cikin alqur'ani irin wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an irin fada Allah subhanahu wataala innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaika hum ulaika ba'dhum awliya'u ba'd al aya can kuma Allah subhanahu wataala yana cewa Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhamaa bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana al aya kenan duka wannan ayoyin suna nuna mana ajimulci irin falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma irin wato su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wasu al'umma ne masu mutunci wanda Allah subhanahu wataala wato yayyabe su a cikin alqur'ani muka ce wani malami ya ambato sama da aya 100 wacce take nuna falalar wato sahabban sallallahu alaihi wasallam lokacin namu wato kadai ne kadan ne daga cikin hadisi wanda suka zo akan falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya shahi wato adalar su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an-nujumu amanatan lis-samai wato tauraru wasu amni ne wata security ce ta sama lokacin da tauraru suka gushe wato abin da zai zo aka alƙawalanta ma sama zai zo mata wato lokacin da za a nade sama gabaki daya tashin alkiyama ya zo haka kuma yace shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wato security ne amni ne game da sabban shi sabban shi idan annabi bai nan kuma sahabban shi su zai zamanto amn wato game da wato al'umma shi yasa a lokacin sahabbai sabban annabi sallallahu alaihi wasallama imam qurtubi yake cewa ma dama cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin suna nan a raye yace addini yana nan a tsaye saboda su suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam su suka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su gaskiya tana nan a bayyane da sahabbai suka fara mutuwa kina a lokacin fitina ta fara yaduwa a cikin al'umma saboda babu wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fiyayyan qarni wato shine qarnin da nake cikin shi qarnin da yake ciki shekara 100 ita ce wato lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kenan shine fiyayyan lokaci wannan ma yana nuna wato irin falalar su yana daga cikin falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tasubbu ashabi kada ya zamanto ku zagi sahabbaina saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yake cewa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga muddu ahadihim wala nasifahu yake cewa da a ce ɗayan ku bayan al'umma annabi bayan sahabbai wani zai zo ya ci yadda sadaka fi kamakwatan na zinare kamakwatan kwacin dutsun uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai kai balladan da muddi guda sahabi ya bada sadaka ko kuma rabin muddi to wannan wani irin lada ne kamar dutsun uhudu na zinare kai ka bada shi sadaka to sahabi wanda zai bada wani abu a cikin muddi guda to ya hika lada fiye da kai wannan wanda ka bada zinare da dutsun uhudu wanda dutsun uhudu sama da kilometer 400 yake to ka duba ka gani wani irin wato lada ne suka tai shi yasa imamu shaukani yayi ta'liqi akan wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan zai zamanto mutane irin mu a wannan zamanin zakkaciyar da kamar dutsun uhudu na zinare baka isar ba game da rabin su yace kai kwaya guda ta hatsi ko kwaya guda ta dawa da sahabi zai bada kai inda zakkaciyar da kamar dutsun uhudu ba za ta kai shi ba wannan yana daga cikin falalar su wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su kenan yana daga cikin kenan haƙƙin su shine mu so su ya zamanto mun yi kudirin falalar su mun yi kudirin wato cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su hatta su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna cewa duk wanda ya zamanto yana so ya siffanta ko kuma ya koyi game da wata sunna to ya yi koyi da sunnar da waɗanda suka mutu suwaye suka mutu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya zamanto ka yi koyi da sunna da wani malami ya kawo yanzu ko kuma wani makamancin haka saboda alhayy la ta'man la tu'man alayhi fitna wanda yake rayayye wato fitina ba a iya kaucewa a ce wannan garanti ya kubuce ma fitina sai ka zamanto ga kana a raye kana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a waye gari ta lafiya ta jaka ka koma kai ne kake yin bid'a wata bid'a ko kuma har zuwa ga fita daga musuluncin Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan koyi idan kana so kai koyi shine kai koyi ga wanda suka mutu sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama haƙƙi na uku wanda yake akan mu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato mu yi kudirin irin falalar su game da abin da ya shahi nassi wanda ya zo mana wani irin nassi ne ya zo mana hadisai sun zo da yawa da ayoyi cewa sahabbai suna da falala wasu an musu albishir ma da aljanna wanda mafi falala a cikin sahabbai na farko su ne khulafa'ur rashidu wato su guda hudu Abubakar Umar Usman Ali wannan guda hudu da sauran haka cike shidda kenan ya zama to asharul mubashirin fil janna wanda a cikin hadisi guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata su cewa Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'ad fil janna Sa'id fil janna Ibn Auf fil janna Talha fil janna duka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ambata mutum goma to dole ya zamanto kai kudirin wa'annan suna da falala wannan su goma falalar bayan annabi wannan zakar jero su khulafa'ur rashidin sun hudu tukan wannan tsora shidda wanda suka rage a falala haka kuma kenan bayan su malamai suna gabatar da wanda suka ji yakin uhudu afwan yakin badar saboda hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala yayi dubi game da wanda suka halarci yakin badar yace ku je ku aikata abinda kuka ga dama to an gafarta mu to wannan wata irin sheda ce wata irin falala ce wanda har an riga Allah yace ya gafarta musu kene yana daga cikin haƙƙi akan mu wanda yake kan mu mu wanda muka zo bayan su ya zamanto wannan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi kudirin falalan su mun yi kudirin duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sheda mana cewa dan aljanna ne dan aljanna ne duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana yana da falala yana da falala wanda cikin malamai akwai wanda ya jero sama da mutum sahabi 41 wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu sheda tun anan duniya cewa yana aljanna ne tun anan duniya su sun san ɗan aljanna ne daga cikin su wannan asharan bashirina fil janna wannan guda 10 sai Abubakar su Umar su Uthman wanda hadisi yana na annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran a cikin yayi mahulki ya shiga cikin aljanna aka gwada mishi wani gida a cikin aljanna babban gida bene ya tambaya wannan gidan nawa ne aka ce mishi na Umar ne annabi yake cewa kusan gidan ya ga wata mata tana kyalkyali aka ce mata wace ce yace ta Umar ce wannan tun a duniya an shaida cewa dan aljanna ne an shaida cewa ma annabi ya ga gidan shi aljanna kenan wannan yana daga cikin falalar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan wajibi ne akan mu ya zamanto mu yi kudirin falalar su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu haka kuma ya zamanto mun tabbatar ma da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa dan aljanna ne haka kuma wanda bai tabbatar ba bazan mu tabbatar ba sai dai ijmalan gabaki daya abukan aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine shedawa cewa sahabbai gabaki daya an aljanna ne sahabban annabi gabaki daya an aljanna ne wannan ita ce aqida ta ahlus sunna amma ka ce wani dan aljanna ne bi ainihin shi shine dole ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bai an fahimta kenan wannan shine abu na hudu daga cikin haƙi wanda yake kan mu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato shine yawan ambatan su da alkhairi da kuma irin abin da ya shahi yaban su da kuma irin bayyana dukkan wasu abubuwa nasu na alkhairi dukkan abin da yake na yabo da zaka ambaci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to ka yabe shi ka yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai ambace shi da alkhairi shi yasa ko da yaushe idan ka ji an ambace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji an ce radiyallahu anhu wa radwan ko radiyallahu anhu malamai suke cewa har ya zamanto shi'ar wato wani wata alama ce a cikin al'umma ta cewa idan aka ambace sahabi yanda za a yi a gane shi shine da cewa radiyallahu anhu idan misali aka ce Abu Huraira kai ne kana karatu kaga an sa Abu Huraira radiyallahu anhu ko kuma kaji an ambaci wani sahabi wanda baka san shi ba daga ka zaka gane shi game da inda malamin ya rubuta radiyallahu anhu saboda su sahabbai kadai ne ake musu wannan addu'a kenan yana da kyau mutun ya lazumci wato ambatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da alkhairi da kuma dukkan abin da ya shahi na yabo wato ka yabe su haka kuma ya zamanto ka zamanto kana bayyana abubuwan su na alkhairi kamar yanda Abi Dawud a cikin Ha'iya shi yake cewa wa kul khayra qawlin qawli fi sahabati kulluhum wa la taqta' anan ta'ibu wa tajrahu kada ka zamanto kana da'an ga sahabbai kada ya zamanto kana kushe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kana jarhin su ya zamanto kullun kai abin da yake game da sahabbai shine ka ringa ambatar su wato da alkhairi haƙi na biyar shine ya zamanto kana sheda musu wato da aljanna gabaki ɗaya kamar yanda muka wadi da kuma afradin su ɗaya kun su wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wato shi ma ka sheda mushi haka kuma gabaki ɗaya ka ringa sheda musu da rahama ta ubangiji wato Allah subhanahu wataala haka kuma haƙi na shidda shine wato addu'a wal istighfar wat taraddi anhu wato ka ringa yi ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a ka ringa nema musu gafara ubangiji wanda yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa sun yi ijma'i akan dukkan wani musulmi abinda yake kan shi shine zamanto yana ambatar sahabbai wato da addu'a ta alkhairi da nema musu gafara da kuma wato ce musu radiyallahu anhum wa radwan kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a ayar da muka ambata cewa walladheena ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladheena sabaquna bil iman al aya kenan wannan aya take nuna mana mu na baya da muka zo sahabbai abin da yake akan mu game da su shine mu ringa musu addu'a mu ringa nema musu gafara mu ringa musu addu'a radiyallahu anhu wa tawaddu anhu haƙƙi na bakwai shi shine zamanto as-sukutu an khata'ihi wato dukkan kuskuren da aka ce ma sahabi yayi kuskure to wato ka kyale ba hurumin ka bane ba ya zamanto ka shiga wannan kuskuren na sahabi ka binciko shi ko kuma ka shiga kana magana akan shi wanda wannan shine aqida ta ahli sunna wal jama'a bada basu zamantawa suna guluwi a cikin addini duk inda aka ce ma wannan ahli sunna ne wato zaka gani abin da ya shaye addini bai zurfafawa yayi guluwi a cikin shi duk wanda kaga yana guluwi to shi ya dora ma kan shi addini yazo addini mai sauki ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka ayoyi sun faɗi cewa addini mai sauki ne duk wanda ka gani ana sa tsanani a wasu abubuwa to kawai zaka in ka bincika zaka ga amma mutumin shi ya dora ma kanshi tsanani ko kuma wato wani abu ne wanda bai fahimta ba akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abin da yake game da sahabbai shine dukkan wani kuskuren su da suka yi ka zamanto ka kyale game da wannan kuskuren ba hurumin ka bane ka bayyana shi ko kuma ba hurumin ka bane ka dauko ka ringa bincike akan wannan kuskuren nasu kai game da dan uwanka ma idan yayi kuskure musulmi me aka ce kada ya zamanto ka je kana yayata shi wani wani yayi kaza wani wani ina to ga sabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan su ne aula ya zamanto ka kare musu mutuncin su in ma sun yi kuskuren wanda kuma ba ma'asu ba ma'asumai bane ba kuskure suna iya yin shi annabawa su ne wanda ba su yin wani zinubi ko kuma wani kuskure irin Allah subhanahu wataala ya kare annabawa ma'asumai ne amma sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama suna iya su fada game da wato kuskure idan kuma sun fada akan wani kuskure ma ya zamanto sun yi wani laifi ne wanda tsakanin su da Allah subhanahu wataala to la Allah kai ka zo kana nan baka sani ba Allah subhanahu wataala sun nemi Allah ya gafarta musu wanda kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani yanda suke gaugawa ga zuwa ga neman alkhairi yanda suke gaugawa ga zuwa ga neman Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ina abu na warko la Allah sun je ma Allah subhanahu wataala ya gafarta musu kuma kai ka zo kana ta ambatan su da wani abubuwa wanda Allah ya riga ya daga ya gafarta musu wanda hadisi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wato mai tuba daga zinubi kamar bai yi bane ba za a shahe shi haka kuma al-hasanat innal hasanata yuzhibuna sayyi'at wato kyakkyawan aiki da zasu yi wato yana iya shahe musu wato wannan duka kusakuran da suka yi kenan abin da yake game da sahabbai kada ya zamanto duk wani kuskuren su ya zamanto kai kana wato tsankwalo shi kana neman cewa dole ne ka tabbatar ma ce mutane cewa a'a wannan sahabin wato ya yi kuskure mun gani la'alla kuskuren kahin yayi ma in dan wanda ya halarci Badar ne kahin yayi ma to an gafarta mishi misali he bayan Badar yayi kuskure to Allah ya duba mutanen Badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so an gafarta mu to wanda daman kahin yayi an gafarta mishi to ina kai ka dauko kana magana akan abin da ya riga yayi kenan wannan dole ya zamanto ka mun kyale game da kuskuren da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka kuma abin da yake wato na takwas shine ya zamanto a sukutu amma shajara bainahum wato yin shiru akan abin da ya faru tsakankanin sahabbai wanda bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama fitina ta faru tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an yi yaƙe-yaƙe kenan kai bai kamata ya zamanto wancan abin da aka yi a zamanin wancan na annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan shi kai ka ringa dauko shi yanzu har ka ringa nema da shi zaka ringa yakin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda suke neman su ringa tono akan yaki da aka yi tsakankanin sahabbai na fitina zaka gani kullun mahama su shine yaki da addini ba wai suna yi bane dan wata manufa wanda zaka ci gaba na farko ina ma menene zaka yi aiki da shi idan ka bunciko abin da ya faru zamanin sahabbai na fitina da ta faru tsakankanin su misali wane da wane ne sahabi ne duka sahabban annabi ne suka zamanto suka yi fada tsakankanin su to kai wanda ka dauko yanzu mi zaka yi aiki zaka yi da shi ba aiki ba zaka yi da shi ba abu ne ba na karantarwa wanda zaka koya kuma ka je kai kenan dole ya zamanto daukan shi ma da zaka yi wato ka zo kana magana akan shi wannan bata lokaci ne ba wani abu ne wanda zai kara ci gaba addini ba kenan akan shi kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi cewa min husnul islam lil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musuluncin mutum wato ya bar abin da bai shaye shi ba dukkan abin da ya shahi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato sun yi shi a zamanin su la'alla Allah ya ma ya riga ya gafarta musu la'alla bayan shi sun tuba fitina ce muka ce sahabbai ba su ba ma'asumai bane ba suna iya su fada fitina kenan wannan duka ya zamanto abin da yake akan aqidar ahli sunna wal jama'a shine mutum ya shiru akan abin da ya faru tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka zamanto ka ringa bincikowa ko ka ringa karantarwa ko haka je kana kin sahabin annabi ka ringa kin shi wani kuma garin kin shi zai je hayye zagi sahabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi nassi sarihi kidan dole ya zamanto dukkan abin da ya faru tsakankanin sahabbai mu dai abin da muke fata mun sani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya ɗan aljanna ne da wanda aka ambata daidaikun su cewa wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne amma kuma abin da ya faru tsakankanin su wannan bazan mu yogunci ba kan shi wanda ka himma ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba Husayn Hassan ko Husayn yake cewa inda bani haza sayyid Allah subhanahu wataala zai sulhunta wasu al'umma tsakankanin shi game da shi kenan Allah ya riga ya san abin da zai faru kuma dalilin haka Allah subhanahu wataala ya zabe su su wa'annan inda su zamanto su ne abukan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda zasu dauko mana addinin wannan daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su kawo shi yau mu ringa addini in ba dan saba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai addinin ya isu su ne bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka tashi suka yaɗa a cikin al'umma suka je suka sanar da kowa suka sanar da al'umma addini har zai zamanto duniya ko ina addini ya shiga kenan yana daga cikin wato haƙƙin mu akan su kada ya zamanto muna yin wato mu yi shiru akan abin da ya faru wato tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma abu na tara shine duk wanda ya zamanto yana kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to kai ma wajibi ne ya zamanto ka ki shi ya zamanto ka ki shi kuma ka yi mishi raddi akan kin da yake masa amma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ka nemi wato matakar hanyar da zai zamanto ka tabbatar ma sabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato abin da ya shahi adalar su abin da ya shahi mutuncin su wanda bai yiwa ya zamanto kana zamne ya zamanto wani wanda bai san me yasa me ya kawo dukkan wannan ake zamantowa ake nema a rushe sabban annabi sallallahu alaihi wasallama so ake aje zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne yare ni wasu misali kai ne a gidanka kare ni yaranka sai zamanto ana cewa yaran naka gabaki ɗaya busu da tarbiyya da waki da kai aiki tunda kai kare ne su kai ka koya musu to sabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine ya karantar da su shine yare ne su a wajen shi suke kwana a wajen su suke tashi tare suka rayu sai wani yazo ya ce yanzu duka wannan ba malalata ne kaza da kaza wa'i yazubillah kenan kaga abin bai dace ba kenan so ake aje ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya kare kenan abin da yake kan mu duk wanda ya zamanto yana kin sahabbai dole ka kin shi kuma ka nemi hanyar da zaka samu wato hujja ka sanar da shi cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabbai ne mutane ne masu mutunci wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya zabe su a cikin wato al'umma sannan kuma ya zamanto kai kuma ka kare kanka daga wata shubha kada ya zamanto wato ka samu kai ma wannan abun ya shiga ma shubha a cikin zuciyarka har ya zamanto ka je ka ki sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wato a cikin zuciyarka wato abu na goma wanda kuma shine na ƙarshe shine koyi da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam koyi da su saboda su ne suka kawo mana wannan addinin daga hanyar su ne wannan addini ya zo mana kamar yadda Imam Ahmad wato a cikin littafin shi Usul Sunna farko yake cewa at-tamassuku bima kana alaihi ashabu nabi sallallahu alaihi wasallama wal iktida'u bihi wato yana daga cikin aqida usuli na ahli sunna wal jamaa shine ruku game da abinda sabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo mana da shi da kuma koyi da shi wanda in ba dan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sunnonin ai ba zan mu same su ba Allah subhanahu wataala ya zabe su dan su kawo mana wannan addini kuma hayya zuwa ya hayya dangane ga zuwa tashin alqiyama kenan dole ya zamanto muna koyi da sabban annabi sallallahu alaihi wasallama idan zan mai koyi kuma da sune ya dace wato su mai koyi haka Allah subhanahu wataala Imam Ibn Kathir wato karkashin wannan ayat da Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi wato dukkan wasu abubuwa na addini idan kaga sahabbai ba su yi shi ba to kawai ka bincika zaka gani in ma wani abu ne aka kirkira bayan su saboda inda alkhairi ne inda abu ne na addini da su sahabbai su zai su fara yi tukun mumi karshe kuma zan murhi wato da aya guda wadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna فيقتلون ويقتلون وعدا على وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله wa bashirul mu'mini wato wannan aye da suwa yake da safan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna suwa yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yayi kasuwanci da su yayi ya siye ne me yasi rayukan su da dukiyar su cewa menene za a saida musu ita ce aljanna har an sai an gama Allah har ya sai ya gama bi anna lahumul janna me aikin da zasu yi yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun zasu yaki akan hanya Allah subhanahu wataala dan a daga kalmar la ilaha illallah zasu kashe kuma za a kashe su kuma suka ce sun tsaya mi za ba su ita ce aljanna su waye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa'adan alaihi haqqan alqawli na Allah kuma gaskiya ne tuntuni tun a cikin at-taura da injila kuma da alqur'ani yazo anyi an rigai kuma wa man awfa bi ahdihi min Allah waye Allah subhanahu wataala cika alqawli Allah idan yayi alqawli ya cika shi sai ya ce fastabshiru wato madalla wannan wato kasuwanci yayi bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika huwa al-fawzul azim wato wannan shine wato riba ko kuma wannan shine dacewa mai girma shine rago wanda yake mai girma sai Allah subhanahu wataala yake siffanta maka sahabban sai yake cewa sune at-ta'ibun masu tuba ne zuwa ga Allah subhanahu wataala haka al-abiduna masu ibada ne masu bauta ma Allah subhanahu wataala ne haka alhamidun masu godewa Allah subhanahu wataala ne as-sa'ihun masu azumi ne suna azumta azumi na Allah subhanahu wataala a wata magana wata tafsiri an ce masu hijira ne wato ga Allah subhanahu wataala haka kuma ar-raki'un as-sajidun masu sallah ne ga Allah subhanahu wataala al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar masu umarni ne da kyakkyawa da hani da mummuna wal hafizuna li hududillah masu kiyaye dokokin Allah ne duka wannan suwaye sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama ne Allah da yake cewa wa bashirul mu'mini to wannan sune sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kina abun da yake kanka game da sahabbai shine wannan haƙoƙi guda 10 kai matukar kokarin cewa wannan game da sahabbai kai kokari wannan haƙinka ba su haƙinsu wanda su tilka ummatun wato wata al'umma ce wanda ta riga ta wuce Allah subhanahu wataala kuma yayi besa cikin alqur'ani gashi nan ana karantawa Allah subhanahu wataala daga cikin su amma wasu albushir da aljanna wasu kuma ijmalan mun sani duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ayin aljanna ne kenan kai gwanda ya zama duka kame bakin ka kawai ka ambace su da alkhairi kai addinin ka Allah subhanahu wataala ya sa mu aljanna tare da su insha Allah nan dai ya kamata mu tsaya ganin cewa da minti 30 ne kuma akwai falalata na Aisha da za a yi bayani wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wataala Allah wanda cikin hikima shine da kaddarawa shi ya ba mu ikon tunatar da junan mu akan wannan maudu'i masu matukar girma wanda ya kamata maudu'ai ne wanda ya kamata a ce sun tashi a cikin zukatanmu tun yarinta har zuwa mutuwa wanda abubuwa ne wanda ya kamata kowane dan adam ya kasance a matsayinka na musulmi ka kudurce shi ya zamana a zuciyarka haka ka tabbatar da iyalanka akan shi saboda koda wani abu ya zo da irin musibai da suka zo mana na ƙarshen zamani wannan wanda har za a samu wasu wanda sa karkaru mara kan digi har su zo suna aibanta wa'annan bayan Allah ne kirki har ya kasance suna zagin su bayan malam Allah saka mashi da alkhairi yayi bayani kan fadlul sahaba wa in kane kusan ya hadu komi da komi wanda ya dace insha Allah duk da ya kasance ba komi bane ba za iya ihata akan shi akan wannan lokaci kadan akan falalar su amma mana alhamdulillah yayi kokari ya wasa'e komai insha Allah kamar yanda yake zan mu dan ci gaba da wasu daga cikin falaloli na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wato mata annabi sallallahu alaihi wasallam wato daga cikin falalolinta ya kasance ya hisanta wanda zan mu gani nan gaba daga cikin insha Allah wato kamun mu shiga falalolinta zan mu ga Allah subhanahu wataala Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata Allah shi kadai ya san inda yake sanya manzancin shi Allah sai ya zaba wanda zai dora mu manzanci to da ya tashi dora manzanci na al'umma gaba daya zan mu gani duka al'ummomi sai a turo musu manzon su khas amma Allah da ya tashi turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya turo shi ila nasi ama kamar yanda yazo cikin wani hadisi da manzo Allah yake bayani manzo Allah sai Allah kuma ya zaba mishi wannan sahaban wannan mutanen kirkin wanda su za su kama mashi aje zuwa gogormaya zuwa canza namata na duniya ya kasance akan namata na kirki ya kasance akan vuwa ta kirki vuwa guda wadda Allah subhanahu wataala yake santa bayan haka kuma Allah subhanahu wataala sai zaba mai mataye wanda matayen nan sun kasance su ma wato mataye sun kasance suna cikin wanda za su yi istiqrarin mutum akan ya kasance kan wata hanya ko kuma wata din to Allah subhanahu wataala cikin hikimar shi ya zaba ma annabi sallallahu alaihi wasallam mataye tabbatattu wanda Allah ya yarda da su ya yabe su to daga cikin su ne Allah subhanahu wataala kuma ya zaba mai ummul mu'minin ummuna Aisha radiyallahu anha kenan wannan daga cikin zaben Allah da yake nan to fa kai yanzu akan wannan zaben Allah ka zo ka dinga inkari har ya kasance kana zaginta kana jihuta da munanan maganganu kaga ai baka sha ba Allah shi yayi zaben shi kuma kai kuma kana inkarin zaben Allah kana ganin zaka sha Allah mana gafara daga cikin falalul ummul mu'minin Aisha zan mu zano kadan daga ciki wanda ban mu iya ihata kan falalolin da yawa ne Masha Allah tabarakallah zan mu samu muzano zuwa ko 17 haka ko kuma kasa da haka yanda dai lokaci ya bada insha Allah abin da harko ikhtaraha Allah zawjatan linabiyihi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya zabe ta ya zabi ummul mu'minin Aisha ta kasance mata ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata ce gare shi ta kasance tana tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shine ya sanya mai ake ce mishi min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan ka samu nutsuwa wato in baka samu nutsuwa ba ga iyalinka a ina zaka samu nutsuwa Allah ne yace zaka samu nutsuwa dan ku samu nutsuwa wato daga matanku ummuna Aisha ta rawaito hadisi tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an gwada mani a cikin muhalkina an gwada mani Aisha su uku a cikin muhalkina ace an zo da ita cikin wani zujaj cikin wani miruar na alharir madubi na alharir aka nuna mashi ummuna Aisha da ya bude sai ya ganta a lokacin annabi yake cewa in wannan ya kasance daga Allah to Allah ya tabbatar da shi ya zartar da shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya suta tunkan ya ganta an gwada mashi ita tun a lokacin da aka gwada mashi ita tunkan ya ganta zahiran yayi suta iya soyayya shi zabe ne daga Allah subhanahu wataala ya gwada mai ummuna Aisha take cewa kuma hakikan Allah subhanahu wataala ya tabbatar ya zartar da wannan magana da annabi yake so a zartar mashi da ita abu na biyu shine bayan ta kasance matar shi a duniya kuma za ta kasance matar shi a lahira za ta kasance matar shi wato a lahira hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wata riwaya irin na wancan hadisin na sama sai yake cewa ake cin mashi hadhihi zawjatuka fi dunya wal akhirah wannan ita ce matarka a duniya da lahira bayan an gwada mashi ita a cikin mulki sai a ce mashi wannan ita ce mai matarka a duniya da lahira an tabbatar da cewa matar shi ce duniya da lahira sannan hadisi ya zo akan an Aisha ummul mu'minin ita da kanta take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man min azwajika fil janna sai yake take tambayar shi daga cikin matayenka su wane ne zaka kasance da su a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata amsa yace amma innaki min hunna amma ki sani ke tabbas kina cikin su wanda zan mu kasance da su a aljanna an gane ko kenan daga nan wannan riwayoyin suna tabbatar mana akan cewa ummul mu'minin matar shi ce a duniya kuma a aljanna haka zalika akwai riwayar da annabi yace mata ama tardina an takuni zawjati fi dunya wal akhirah shin baki so kina son ki kasance matata a duniya da lahira ya tabbatar mata nan ma cewa daga ciki falalolinta na uku jibril alaihi salam mala'ikan wahayi yana gaida ta ya zo daga hadisi ummul mu'minin ta rawaito wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ya aish yake aisha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiranta da soyayya wani bi yace mata ayush wani bi yace mata humaira kaman be cika kiranta farata dai ba yana daga cikin litahabbub yana tasghirinta saboda iya soyayya da kauna da yake nuna mata yake cewa hada jibril yaqra'iki salam wannan jibril ne yace a gaida ki yana gaida ki yana miki sallama ummuna aisha take cewa wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu da mai da mai sallama da rahma Allah da albarkashi izuwa gare shi sai take ce ma annabi tara ma la nara kai annabi ya rasulullah kana gana abinda mu ban mu gane shi suna zamne yazo ya gaida ta tana ni ita bata ganshi ba annabi ya ganshi abu na hudu daga ciki kana alwahyi yanzil fi baitiha wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana tare da ita wahayi ma ana sauko mai wato yana tare da Aisha ruwaya ta zo daga cewa mutane sun kasance a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna kirdadan ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dakin Aisha sai su dinga kawo mai kyaututtuka saboda sun kasance sun ga yahisun ummuna Aisha sai su kirdadi ranar da yake wurinta sai su dinga kawo mai kyaututtuka an gane ko suna kawo mishi kyaututtuka in sun san yana wato dakin ta sai matan shi suka hadu zuwa wurin ummu Salma sai suka ce ma ummu Salma me yasa mutane suke kawo kyaututtuka a ranar ummuna Aisha me yasa ba su kawo wa a sauran ranaku suka ce ma ummu Salma taje ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma mutane su dinga kawo kyaututtuka wato a kowane me ake cin mishi kowane ranaku uwayenmu ne kishi ne ya dan kama su ko an gane ko ummu Salma sai ta zo ta hada ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa sakata falam yarda alaiha ya kyale ta sai bai hada mata sai bai mata amsa ba bai ce mata komai ba abu na biyu ta sake zuwa ta sake fada mashi ya ƙara kyale ta bai maida mata ba da ta zo a na uku ta ƙara fada mashi annabi yace ya ummu Salma yake ummu Salma la tu'bini fi Aisha fa inni wallahi ba nazala alayya alwahy wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghayraha yace yake ummu Salma kar da ki cutar da ni kar da ki dame ni yani kar da ki kuntata mani akan Aisha yace wallahi wahyi bai taba sabko mani ba ina cikin dakin ɗaya daga cikin ku ina tare da ɗaya daga cikin ku sai ummuna Aisha yace sai yana tare da Aisha wahayi yake sabko mashi amma al sauran matekun nashi ba su sabko mashi ba kenan anan zan mu gani cewa ba mutane ba kadai Jibril ma kadai ya hisan isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ummuna Aisha an gane ko yace kenan kadda ki takura mani akan takarda ki kuntata mani a wata ruwaya ummu Salma take cewa atubu ila Allah an azaka ya rasulullah ina neman gafara da Allah akan cutar da kai kai inje in cutar da kai ya ma'aikin Allah abu na biyar da zan mu gani daga cikin falolin Aisha soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mata ai wallahi in kana son ka ga yanda ake soyayya ka karanci tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya kamata da ummahatul mu'minin la siyama da ummuna Aisha zaka ga tsantsar soyayya daga haka sai ka je ka doka kai ma kai aplike laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai kai ma ka doka ka zo kai aplike da mun kana ibada kuma kana dokan lada kuma kai uswa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko manzo Allah yana nuna mata soyayya kirikiri kuma bai jin nauyin ya bayyana soyayyar ta da yake a gaban kowa yana nuna ta a gaban kowa an gane ko ya kasance yana nuna ta a gaban kowa hadisi daga wanda aka rawaito Umar na Amr bin As radiyallahu anhu yace annahu sa'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam amru ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi wai a cikin mutane wa kai so saboda shi manzo Allah yana nuna mu kowa soyayya to shine yake sanya identify ojist wa annabi ya iso an gane ko sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam basharta ne ce mai Aisha kai tsaye Aisha ya iso a cikin mutane gaba daya sai ya saki tambaye shi yace to a cikin maza fa sai yace babanta kenan da diya da uba annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso ka duba kaga irin wannan manyan manyan falala an gane ko abu na gaba wujubu mahabbataha ala kulli ahadin ya zamanto wajibi ne akan kowa kowa daga cikin mutilas ne ya so ummuna Aisha tilas ne kai karan kanka kowa ne ne indai musulmi ne kai wajibi ne gare ka ka so ummuna Aisha ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala li fatima annabi yace ma diyar shi fatima radiyallahu anha alasta tuhibbinani alasta tuhibbina ma uhibbu shinke fatima diyata bakin kasance duk kina son wani abu da nake so ba an gane ko qalat bala tace tabbas haka ne duk wani abu da kake so ina son shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa uhibbi hadhihi to in dai kina son duk wani abin da nake so ki so wannan ya nuna Aisha an gane ko to wannan fa uhibbi hadhihi zan mu gani imam zarkashi yake cewa hadha amrun zahirul wujub wannan al'amari ne na zahiri wanda aka nuna wajibi ne ana cewa al'amru lil wujub wan nahyi lit tahrim duk inda ka gani an kawo umurni to yana nuna wannan abin da aka yi umurni da shi wajibi ne duk abin da kaga an kawo hani akan shi yana nuna abin da aka ce wannan kakkawi shi haramun ne to wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a so ummuna Aisha ya zama wajibi ne gare mu kowa sai ya so ta son ummuna Aisha zan mu mata suna huta hankali saboda koda ya kasance mai ake ce mashi kaga wani wanda yake muna na maganganu akan ta ba za ka kyale ba saboda bakka cewa a taba ummuna Aisha kai kuma kai shiru ka kyale saboda wani abu saboda maslaha dole kai mudafa'a ka kare duk yanda ka san zaka iya karewa abu na takwas daga cikin falalolin ummuna Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam bai auri wata budurwa ba duka matan shi zawarawa ne sai ita kadai ce budurwa da ya aura kuma zai kasance zan mu gani cewa ummuna Aisha tana alfahari tana nuna fifiko a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wato falalar da Allah ya bata an gane ko tana kwatantawa cewa dukan matan shi san sha'anin mata duka matan shi a ce dukan su zawarawa annabi ya aure su tace amma ita budurwa full annabi ya dauko ta daga gidansu an gane ko ta kasance tana tambaya tana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shin kana gani in ka sabka akan wani wadi ka sabka akan wani wuri wani ya ake ce mashi jarren haka ko wani inda zaka korama korama fason yace to in ka zo wannan korama ka isko duka itacen koramai gashi nan duk an ci su an tattaba su ce to kuma ga wata itaciya ba a taba ta ba yace a wane ne zaka cidar da ba'irinka da ragumunka annabi sallallahu alaihi wasallam yace tabbas akan wanda ba a taba ba an gane ko nan tana nuna falalanta akan sauran mata kun shi an gane ko abu na gaba kuma shahadatu nabiyyu laha bi uluwi makanatiha wato sheda da tabbatarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata akan daukakar matsayinta ya daukaka akan sauran manasib akan sauran matsayika an gane ko hadisin abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamula min rijali kathir a cikin mazaje an samu jewa sun samu kamala sun samu cika wato sun tabbata a lokacin kuma yace daga cikin mata ba samu ba wanda suka tabbata jewa sai dai yace min nisa illa maryam bint imran sai maryam diye imran an gane ko ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها يتي وعاسيه امراه فرعون هكذلك دعا سيا مات فرعون a cikin hadisi yake cewa wa fadlu aisha ala nisa'i ka fadl faridi ala sa'iri ta'am wa tufalal ummuna aisha akan mate ku gaba daya
kaman falalan malamai suna fasara saridi da sandwich wato saridi ya kasance wani abinci ne wanda ake nannage nama tsantsan nama a nannage shi a mashi miya dage-dage mai yi ake cin shi da burodi yace to kaman falalan wannan abincin ne akan sauran abinci kaga ba ka dauko wannan abincin ba sandwich bien préparé bien bon bi dadi kazo ka hada shi masha Allah da tuwon mu na yau da kullun an ga akwai bambanci bambanci ne wanda budan mashirin da magharibi babban bambanci to falala Aisha akan wato sauran mata kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya fadi haka zalika hadisin nan shima Anas radiyallahu anhu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi yace fadlu Aisha ala nisa'a ala nisa'i ka fadlu saridi ala ta'ami wato falala Aisha akan mata gaba daya kaman falalau shi wannan abincin ne akan sauran abincicika an gane ko falala ta goma kuma ta kasance ita ummul mu'minin ce uwan mu'mine Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar duka mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam wato uwaye ne ga gare mu mu'mine gaba daya an gane ko duk wanda ya zama mai ake ce mishi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mansubi ya bashi matsayi na ma'aiyyaka ai falalar shi ta wuce kabari a taba shi ka kyale an gane ko a cikin ma'anan ba wanda zai yarda a taba ma'aiyyar shi yana da kudura yana da karfi ya kyale to bare wannan tamahi Allah ne ya bata matsayin tahi falalar ma'aiyyaka wajibi ne gare ka ka kare ta ruhan wa jisman yadda bakin yanda ka san wato bakin kulgona yanda zaka san kana iyawa an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ya hada mana a cikin suratul ahzab daga cikin Allah yake cewa wa azwajuhu ummahatuhum wato su mata yan annabi gaba daya uwaye ne ga mu'minai gaba daya abu na gaba ummuna Aisha annaha min ahlil janna ita ummuna Aisha tana cikin ɗan aljanna ita ma tana cikin yanzu mun ga wanda aka malbushiri a aljanna mutane da yawa ne ko to su wannan goma da aka kawo su ne aka rawaito a cikin hadisi guda to ita ma ummuna Aisha dalilai da yawa sun nuna akan ummuna ummul mu'minin Aisha tana cikin ɗan aljanna an gane ko dalilai masu dama daga ciki zan mu samu wannan hadisin wanda mun karanta shi baya amma tardina an takuni zawjati fil janna shin baki yarda ke kasance kina so ki kasance matata a cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mata da wannan an gane ko da hadisin da ta tambaye shi a cikin matanka suwa zan su kasance matanka a aljanna ya tabbatar mata yace amma ke tabbas kina daga cikin su an gane ko wa huwa sadiqul masduq wanda bai gaskiya abin gaskatawa wanda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha da abin da ya fadi annabi sallallahu alaihi wasallam bai fadin shi akan karkare akan kwanciya bai ake ce mishi san zuciyar shi ya kasance yana fadin komi akan Allah subhanahu wa ta'ala yayyo mashi wahayi ya tabbatar mashi da shi an gane ko wannan zan mu samu hadisi da yawa wanda sun gabata akan ummuna Aisha ta kasance tana cikin yan aljanna wanda ta sani tun daga duniya an gane ko wanda ta tabbatar tun daga duniya sannan zan mu ga cewa falalarta tana da falaloli da yawa wanda la yu'aduna wa la yuhsarun daga ciki kuma zan mu ga annaha imra'atun mubaraka ala muslim ala muslimin ala almuslimina imra'atun mubarakatun ala almuslimina ta kasance wato mace ce mai albarka akan musulmi gaba daya an gane ko zan mu gani daga cikin albarka da ta kawo ma musulmi gaba ɗaya an samu rukhsa kan in aka rasa ruwa ayi taimama akan rishin ruwa an rasa ruwa kuma lokacin sallah yayi ayi taimama sanadiyar ummul mu'minin Aisha wannan wato ayat ta sauko zan mu gani cewa ta kasance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani balaguranta a lokacin akwai wata sarka ta Asma wadda ta ara a wurinta to ana cikin balaguran nan sai sarkan nan ta bace an gane ko sai ta tsaye da manzo Allah take kwatanta mai sarkan nan ta bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta da mutane aka tsaye da mutane inda ta hadi aka ta da wasu mataje suka je neman ta su je neman wannan sarkai an gane ko da suka je sahabban nan sai suka je wurin ba samu ruwa ba kuma arwalla ta kama su sallah ta kama su sai suka yi sallah fa sallu bi khairi wudu'in falamma ataw rasulullah sallallahu alaihi wasallam shakau dalika da suka zo sai suka hada ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsale annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan aka sauko mashi aya kuma zan mu ga a lokacin da ta tsaida su wurin da ta hadi cewa sarkar ta bace ya kasance wurin da suka sabka babu ruwa a kusa wato ruwan su kware kadan ne
mutane daga cikin sahabbai suka zo suka kawo kukan su wurin Abu Bakar as-Siddiq suka ce ga ummuna Aisha ta tsaida mu kuma wurin da babu ruwa an gane ko ta tsaida mu ta tsaida manzon Allah Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu yazo ya isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana barci a saman cinyarta har yake mata magana kin zo kin tsaida mu wurin da babu ruwa an gane ko daga nan an samu ayat taimama sanadiyarta sannan zan mu gani me ake ce mashi Usayd bin Hudayr yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya al Abubakar wannan ba ita bace albarka ko ta harko da kuka kama mu'minai ya ku iyallan Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu yake cewa kuma fa wallahi ma nazala biki amrun qattun illa ja'ala Allahu laki minhu makhraja yace wallahi al'azim wani al'amari bai taba zo miki ba ko so dai wani al'amari wanda zai ka kunci da sha'aninki sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo miki mahuta akan shi kuma mahutan nan ta kasance rahama ga mu'minai gaba dai an gane ko abin da gaba daga cikin fada'ila ummul mu'minina Aisha so annab sallallahu alaihi wasallam soyayya da yayi so yayi rishin lahiya shi a cikin gidanta a ɗakin ta ya so kwarai ya kwanta rishin lahiya shi a ɗakin Aisha zan mu ga cewa a ruwayar da tazo da ya shiga rishin lahiya shi ta mutuwa ya kasance annabi ana kai shi yau in yana ɗakin wannan akai shi ana dukan shi ana kama shi ana kai shi a kullun in an kai shi sai ya tambaya aina ana qadar gobe a ɗakin wa nake yana kwadayin a ce yana ɗakin ummul mu'minin Aisha har daga ƙarshe ya tambaye rufusa daga wurin matayen shi yake neman su ba shi izini yayin rishin lahiyar shi yayi da rishin lahiyar shi wato a ɗakin Aisha daga nan kuma suka ba shi izini daga nan yayi da kwancin shi a ɗakin ta ummul mu'minin radiyallahu anha falala ta gaba rasuwa annab sallallahu alaihi wasallam da yayi a ɗakin ta a saman ta kuma aka binne shi anan an gane ko wanda وكانت تقول ما بين حاقنتي وزاقنتي تاكسنتي تانا cewa to ya rasu a kusa saman kirjin ta haka a lokacin kuma zan mu gani hadisi da ummu na Aisha ta rawaito inna min ni'mati llahi alayya anna rasul Allah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yawmi an gane ko tana a cewa daga cikin ni'imomin da Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a kaina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a cikin gidana kuma a rana ta a daki na kuma sannan ya rasu a saman ta an gane ko a saman kirjin ta an gane ko sannan kuma a cikin wata ruwaya take cewa anna Allah jama'a baina riqi wa riqahu inda mautihi haka zalika Allah subhanahu wata'ala ya hada tsakanin yawuna da yawun shi a daidai wato mutuwar shi tace abin da yayi na ƙarshe a wata ruwaya shine yawunta ne ya shiga bakin shi kuma haka zalika abin da zai fuskanci lahirar shi na farko da wannan yawun nata ne zai tashi mun gani wata hadisi wanda na Abdurrahman ya shigo yana aswaki yana kurkura baki yazo ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta gani yana kallon aswakin sai take tambayar shi akhuzuhu laka in amsan ma aswakin nan sai ya nuna mata da kanshi yace yana nuna eh ta amsa mashi a lokacin ta amsa mashi ta tsaftace shi ta bashi ake cewa bata ga manzo Allah ya istaka da kyau bai tai aswaki ahsan min mastaka a lokacin nan auka ma qalat bata gani ba iyaye kyautata aswaki yanda manzo Allah ya fiye da yanda ya kyautata shi a wannan lokacin a wata ruwaya da ta amso shi sai ta karya shi wato ta karya wurin da Abdurrahman ya sa bakin shi sannan ita ta amsa ta tattauna mishi da bakin ta sannan ta bashi an gane ko shine take kwatantawa wato yawunta shine karshen abin da ya shiga bakin shi kuma shine horkon abin da zai fuskanci lahirar shi da wannan yawun nata an gane ko abu na gaba daga cikin falala ummul mu'minina Aisha izaa'u lir rasul sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuha mahabbatuhu cutar da ummul mu'minin Aisha cutar manzo Allah ne duk wanda ya cutar da ita kamar ya cutar da manzo Allah ne kuma duk wanda ya sota kamar ya so manzo Allah ne iyayen da ka sota kamar ka so manzo Allah ne an gane ko kenan zan mu ganin nan cewa ana cewa ami da tonami sai tonami ko an gane ko a wannan yana nuna mana hadisin wannan Ummu Salma da tazo take cewa a ce ma mutane wanda mata suka taru ya yace ya Ummu Salma ya ke Ummu Salma la tu'rini fi Aisha kar da ki cutar da ni akan Aisha kenan cutar da Aisha kamar cutar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to in ya zama to kana ikrarin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kimatan shi ka cutar da su hatta kai ga zagi ai ka san baka cikin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka nemi wurin ka tunda wuri ka nemi inda kake da wuri saboda kana kiyayya da wanda Allah subhanahu wataala ya lamunce musu tun duniya Allah ya tabbatar da su suwane ne zamu ga a cikin tsan hadisi Allah mi yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake kiyayya da wani masoyi na wanda nake so waliyina Allah yace na baka izini an bashi izini ya fito a yaki da shi da Allah ka duba ka gani yaki da Allah ai ka san abin azimin ne Allah subhanahu wataala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san iya girman rundunar ubangijin ka sai shi a barka da karama daga cikin rundunar Allah wanda kake ganin ahqar karami kadai ya ishe ka in sa'ati al-qissa ta namrud namrud ya aka halakar da shi aka ce sabru uku aka turo mashi biyu suka tsaya dai ya shiga cikin kan shi mai kwayaye a haka aka kawo halaka da shi sabru kwara daya to kai fa ma baluka a ce ka zo Allah subhanahu wataala ya ce ka fito ku yaki ai abun azimin ne kai ma ka san bakka sha sai fini porto akawai Allahul musta'an haka dalika abin da yake tabbatar da cewa soyayya da ummu ka so ummu na Aisha kamar ka so manzon Allah ne shine abin da yace Fatima da yashi atuhibbina ma uhibbu shin kina san abin da nake so to ki so Aisha gane ko abu da gaba wanda na sha shidda shine shaidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita alkhairi ce gare shi an gane ko bayan yankin ƙarya da aka mata sharri da aka mata nazana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya huto wani lokaci yana hutuba a lokacin sai yake cewa fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira yace wallahi ban san wani abu ba akan iyallaina akan iyallan gidana sai alkhairi alkhairi kadai na sani a gare su a gani ko kenan wannan shaida ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa me ake ce mashi alkhairi ne ummu na Aisha ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da gaba bayan an mata sharri Allah subhanahu wataala shi ya tabbatar da wanke ta da purifying ta ya tabbatar da bada cewa ita kubutatta ce an gane ko zan mu ga cewa a cikin Qur'ani akwai wanda an zo musu da irin wannan abubuwan wanda Allah sai dai ya sa wasu su kubutar da su cikin bayin shi amma ummu na Aisha ya ne shi ya kubutar da ita da kanshi misali wanda aka zo ma da irin wannan abin Annabi Yusuf alaihi salam an gane ko lokacin da Imra'atul Aziz ta neme shi yayi lalata da ita wanda kuma wastabaqal baba har suka zo koha suka hadu da shi da ta zo ta mai shari'a tace Masha za'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana wa adabun halim menene sakamakon wanda ya nemi mumuna abu da yallan gidanka da mataka ai kai bari kawai ka sanya shi ka rihe shi gidanka so ko ka mai azaba mai radadi anan waye barantar da Yusuf Allah sai ya sanya yaro karani ya barantar da shi baba daga cikin bayin shi sai Allah ya ce wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai sheda daga cikin wanda ya ga abin daga cikin mai ake ce mashi ahlinta sai ya ba da sheda aka kubutar da shi an gane ko cikin suratu Yusuf Allah ya kawo wannan magana haka zalika Maryam da aka kubutar da ita da danta Annabi Isa alaihi salatu wassalam قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا da suka dinga tambayar ta ina ta samu wannan ita dai gata babanta mutumin kirki ne mamman ta baba karariya bace ya za a yi ta zo da wannan dan uwanta mutumin kirki ne ina ta samu wannan ya ne fa asharat ilayhi قالوا حزوا عند الله سبحانه وتعالى yake ba mu labari قال اني عبد الله ataniyal kitaba waja'alani nabiyya kenan ita sai Allah ya kubutar da ita ta hanta bakin danta wato Annabi Isa daga bawa daga cikin bayin shi kenan an gane ko amma ita ummul mu'minin Aisha lokacin da suka mata kazafi Allah da kanshi ya dauki nauyin da kanshi Allah subhanahu wataala ya dauki nauyin ya kubutar da ita aka sabko kuma ayoyi da qur'ani tantagarya da magana Allah subhanahu wataala wanda shi ya kubutar da ita da karan kanshi ya dauki nauyin nan ta kasance tana cewa wanda ayoyin sun kasance su ne muna karanta su zuwa tashin kiyama ta kasance tana cewa kamar ita bata yi zaton ba ta tabbatar Allah subhanahu wataala zai kubutar da ita amma bata yi zaton ba cewa za a sabko ayoyi fi sha'aniha har wanda za a kubutar da ita ita dai ta san tana da guarantee Allah subhanahu wataala zai hudo hujja zahira wanda kowa zai gani a kubutar da ita ta yi imani da wannan an gane ko amma bata san me ake cin mashi ba bata yi tunanin ba har za a sabko qur'ani wanda zai yi kasance ana karanta shi har ranar tashin kiyama a cikin wato falalarta hadisi daga ibn abbas radiyallahu anhu an gane ko ya kasance aka ce qala wata rana yawmu arfa aka tambaye shi akan ayoyin kubutar ummuna aisha an gane ko ya hai a cikin bayanin da yayi sai yake wadi yace mutum hudu Allah subhanahu wataala ya kubutar da su yace Yusuf bil Walid aw Yusuf an kubutar da shi da yaro karami wa Musa bil Hajar Musa ma haka zalika an kubutar da shi da dutse ya kubutar da sharrin da suke ma Musa akan cewa ba lahiya shi lauba lokacin da yake sa haya be yake kebanta da gare su dan kumya an gane ko sannan kuma Maryam binnu ta waladiha haka zalika Maryam aka sa aka kubutar da ita da furucin danta sannan shi kuma ummuna Aisha bi ayatin azima Allah subhanahu wataala ya kubutar da ita da wasu ayoyi masu girma mayoyi masu girma Allah subhanahu wataala ya kubutar da ummuna Aisha wanda ayoyin sune dan daga innal ladina ja'u bil ifki Osbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum hazuwa aya tun daga aya ta 11 hazuwa aya kusan ta 18 ne ko
aya 10 ba
na'am kusan aya 10 aka sabko tantagarya na kubutar da ummul mu'minin Aisha haka zalika kuma aka yi musu wanda suka yi abin aka tabbatar musu da uquba daga cikin surasul munafiqin ko wanda shine diyeta walwata abubuwan ya dinga ciccira abubuwan nan ina ji daga nan ya kamata mu tsaya da mun ce lokaci bai bari mu doki abubuwa da yawa mun doki falaloli wanda Allah subhanahu wataala ya ba ummul mu'minin Aisha daga cikin mun zana falala kusan 17 ko to fi sabilillah a cikin wannan falalolin ya kai bawan Allah ka kalla ka saurara ka gani kai menene kataka a duniya har zai kasance ka zo kai adawa da wanda Allah subhanahu wataala ya zuba mu wannan abubuwa miye kataka a duniya ko kana da guarantee kana da falala dai ko rabin falala daga cikin wannan falalolin da Allah ya musu sai kaga wai ka samu a haka ne wasu mutane wanda ba su da hankali ko kuma Allahu musta'an suna hadan abubuwa wanda abun kai karan kanka kana kunya ma ka ji shi bare ka maimaita shi an gane ko kenan yana daga cikin abin da yake wajibi akan mu mu so su mu koyar da iyallan mu san su a tashi al'umma musulmi kowa ya san falalar su ya san suwaye su ya san haƙoƙuwan shi akan su ya so su saboda duk wani sakarai wawa tarkata ba tata in ya shigo ba ya iya jan hankalin mu ba akan wasu abubuwa akan bishirce musu daga nan ya kamata mu tsaya lokaci yayi
insha Allah kenan Allah saka da alkhairi insha Allah kenan nan zamu dakata da fatan abinda muka fadi daidai duka Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zakatun mu wanda wannan duka sune sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne yana da kyau a makaranta akwai litattawai kanana wanda suke sanar da mu game da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaman to kowa ya san su kuma insha Allah dai kamar yanda muka fada a cikin majalisin nan duk lokacin da babu karatu insha Allah zai zaman to an yi ilanin wata muhadara game da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama koda da dai ne muna jin irin falalullolin su to wannan zai sa mu samu soyayyar su wato ta shiga cikin zakatun mu yanzu mun ji irin yanda falala Aisha take na da yawa wani bai san ba yanda wace ce Aisha yaji ana ce Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai san ba falalanta ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza an sabko ayoyi game da ita ana karanta a cikin alqur'ani subhanakallahumma bihamdika nashara la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik
assalam
Thank you.